الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتش نبيو قوتا ربيع الأول يا فتاكو زمنا ربيع الثاني كو بيو غا وتر ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغا مكة زوا مدينة 1444 ودا تي دي دي دا 28 غا وتر 10 شيكارا تا 2022 ميلادية kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh littafi ne na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 60 daidai ko darasi na 60 daidai a darasin da ya gabata mun karanta al-mabhathu thani game da hadithul kisa hadisin bargo wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana lilliba da bargo sai ya shigar da Aliyu da Fatima da Al-Hasan da Husain cikin wannan bargo bayan ya shigar da su sannan sai ya ce inna ma yuridullahu li yudhhiba ankum ar-rijs ahlil baiti ويطهركم تطهيرا تو kamar yanda bayani ya gabata Shi'a sun yi hujja da wannan hadisi da kuma wannan aya cewa Allah madaukakin sarki ya tafiyar da kazanta daga ahlul baiti idan har Allah ta'ala ya tafiyar musu da kazanta to kenan sun zama ma'asumai idan sun zama ma'asumai kuwa to su yafi wajaba su zamto kalifofi ba wasunsu ba to wannan magana ta su malai ce da'awa ce ta ƙarya da'awa ce gurbatacciya saboda dalilai da yawa ya gaya mana daga cikin dai dalilan wato na farko wannan aya da ake kira ayatul tahir ta sauka ne game da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba akan musamman sayyidina Ali Fatima da ainihin wato Al-Hasan da Husain kamar yanda su Shi'a suke yin hujja da ayar ba har ma malai dauko tun daga fadin ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa har zuwa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma duk wannan siyakin yana magana ne akan matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a keɓance rashin wato an kunna da Allah ta'ala bai faɗa ba yayi amfani da wato ankum shi ma malan ya warware lamirin ankum saboda shigar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin su shi yasa aka yi amfani da lamirin jam'i na kum maimakon nunun niswa ta ainihin wato su mata din da haka in ka duba siyakin ayoyin gaba ɗaya ana magana ne da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma babu wani ja ko inkari asalin ayar ko ayoyin suna magana akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai kuma hadisin kisa, hadisin bargo, sai ya sake shigo da Aliyu, Fatima, Al-Hasan da Hussein, sai suka kuma shigowa. Kenan shigo da su sai ya nuna cewa su ma banda matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ahlul baiti ne. An gane ko? To sannan sai kuma na uku, kalmar ahlul baitin annabi sallallahu alaihi wasallam bata tsaya iya matan annabi kawai ba, bata tsaya iya shigo da Aliyu da Fatima da Al-Hasan da Hussein ba, balma kalmar ahlul baiti ta ketara hatta shigo da wato alu Ali da alu Ja'far da alu Abbas, duk waɗannan sun shigo cikin ahlul baiti da hadisin Zaid bin Arqam kamar yadda muka karanta. Ba ma iya wannan ba, banda alu Ali da alu Abbas da alu Aqil da alu Ja'far, to banda su ma kusan kana iya cewa gaba ɗaya Bani Hashim su ma alu baitin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Wannan kwa sabida dalilin hadithin Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith, wanda shi ma bayani ya gabata a kansa. Dan haka kenan kaga kalmar ahlul baiti ta shigo da matan annabi ciki, ta shigo da Aliyu da Fatima da Al-Hasan da Hussein ciki, ta shigo da Ali Aqil, Ali Ja'far, Ali Abbas da wa'in da sun shigo ciki. Sannan kuma Banu Hashim su ma sun shigo cikin ahlul baitin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine gabar da muka tsaya. Qala al-muallif rahimahullah. Rabi'an, yace abu na hudu, al-ayatu laysa fiha annallaha azhaba anhumur rijsa. Abu na hudu kuma, al-ayatu, ita wannan aya da ake kira ayatu tathhir, laysa fiha annallaha azhaba anhumur rijsa, babu inda Allah yace ya tsarkake, ya tafiyar da kazanta daga gare su a cikinta. Ita wannan ayatu tathhir din, laysa fiha, babu a cikinta inda aka nuna ko inda Allah yace annallaha azhaba anhumur rijsa, Allah yace ya tafiyar da kazanta daga gare su. Lianna hadhihi al-iradata iradatun shar'iyya, sabida kalmar innama yuridu, kalmar yuridu irada Allah ta'ala ya fada innama yuridu, to kuma anan iradar da ake nufi ana nufin irada shar'iyya, sabida akwai irada ainihin wato shar'iyya, akwai kuma irada wadda take kadariya. Irada kadariya da irada shar'iyya, irada kadariya ta bambanta da ma'anar irada shar'iyya. To anan da Allah ya ce innama yuridu, kalmar yuridu, Allah yana nufin, kalmar nufi anan nufi ne irin na shari'a, shine irada shar'iyya. Ita kuma iradatun shar'iyya ma'anarta shine iradatul mahabba, kalmar tana nufin al-mahabba. Kenan innama yuridu Allah, daidai yake da kamar ka ce innama yuhibbu Allah, na ba ta gane. Da haka idan irada shar'i, in aka zo da irada shar'iyya, to irada shar'iyya tana nufin al-mahabba. Da haka iradatul mahabba wa hiya ghairul iradatil qadariyya, tana da bambancin ma'ana da irada qadariyya. Ya'ani abun nufi yuhibbu Allah, Allah yana so an yuzhiba ankumur rijsa, ya tafiyar muku da kazanta. So abinda yasa malam ya shigo da wannan tattaunawa, wannan gabar da muka dauka yau, saboda su sun nuna tirran gini, tirran zane, Aliyu da iyalan gidansa ma asumai ne, tsarkakakku ne tun fil azal. To sai suka yi hujja, kuma daga cikin hujjar su da wannan aya, to shine sai malam yake so ya nuna maka Allah ta'ala cewa yuridu, innama yuridu Allah liyuzhiba ankumur rijs ahlal bait, Allah yana so ne ya tafiyar muku da kazanta ya ku iyalan gidan annabi. Wala shakka, ba shakka muke ba, annallaha azhabar rijsa, ba ma wani kokonto cewa Allah ya tafiyar da kazanta an Fatimata daga nana Fatima, wal Hasan ba ma kokonto akan Allah ya tafiyar da kazanta daga Al Hasan, wal Hussein babu ta baba, ba ma shakka cewa Allah ya tafiyar da kazanta daga Al Hussein, wa Aliyun
sannan ba ma ko kwanto ko ta baba cewa Allah ya tafiyar da kazanta daga Aliyu wa zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ko shakka ba ma yi cewa Allah ya tafiyar da kazanta daga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ali aqilin wa ali ja'farin wa ali abbasin ba ma ko kwantan Allah ya tafiyar da kazanta daga ali aqil da ali ja'far da ali ali da kuma ali abbas walakin al iradata huna fi hadhihi al aya amma fa irada da tazo a wannan aya hiya al iradatu shar'iyya malai yace a fahimta irada ce shar'iyya irada ce shar'iyya ita kuma irada shar'iyya ma'anarta so Allah yana so ya tafiyar muku ya wanke ku daga datti daga kazanta ya ku ahlul baiti wanda wannan kalma wannan jumla ta shigo da matan annabi ta shigo da Fatima da Aliyu da Al-Hasan da Hussein da kuma wayancan ahalin guda hudu da muka ambata an gane wannan sai ce walizalika fil hadisi nafsihi shi sa a cikin hadisin kansa annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam lamma jallalahum bil kisa lokacin da ya lillibe su da wannan bargo qala sai ce allahumma ya allah ha'ula'i ahlu baiti wa'innan da na shigo da su cikin bargon nan iyalan gidana ne allahumma ya allah azhib anhum ar-rijsa ka tafiyar musu da kazanta ka tafiyar musu da datti fa idza kana allah azhaba anhum ar-rijsa idan dama can allah ya riga ya tafiyar musu da kazanta da dattin limaza yad'u lahum to me yasa anan annabi yake musu addu'a bi izhabir rijis cewa Allah ya tafiye musu da datti ko kun fahimci tsakanin wannan da inna ma yuridun da malaike ta kokarin kawowa an gane ko su sun nuna cewa dama can Allah ta'ala ya tsarkake su ma'asumai ne to sai aka ce a cikin ayar dai babu wannan bayanin ba muna kokontan tsarkin su bane muna mun yarda cewa tsarkakakku ne amma ayar tana nufin wato ayar ma'anarta shine Allah yana so ya tafiyar ba wai ya riga ya tafiyar bane a'a Allah yana so ya tafiyar shi yasa da annabi ya shigo da su cikin bargon sai ya sake yin addu'a ya Allah ka tafiyar dama ka ce kana so ka tafiyar to ina ƙara roƙonka da magiya ka tafiyar da kazanta daga waɗannan bayin Allah to wannan sai ya nuna cewa ainihin wato wannan aya tana nuna cewa wato Allah madaukakin sarki yana so ya tafiyar ne ba ya riga ya tafiyar ba kafin saukar ayar du'a'un nabi an gane wannan gabar wannan hadithin Allahumma azhib anhum ar-rijz hadithi ne wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito shi kitabul manaqib babu manaqib ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin babun darajojin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba ta 3787 sannan wannan kalma azhab fa idza kana allah azhaba anhum ar-rijsa limadha yad'u lahum bi izhabi ar-rijs wannan magana ka kuma bal inda shi'a al-ithna ashariya ka kuma lamba ta 2 bal wannan magana da malan yayi su a wajen shi'a mai limamai 12 su ake kira ithna ashariya akwai wata shi'a kasan kashe-kashenta suna da yawa to akwai wanda take da limamai 12 su ake kira ithna ashariya wa ma'ahum wa to anna a'immatul ithna ashariya wannan limaman 12 wa ma'ahum fatima tare da su haddana na fatima khuliqu mutahharina dama can a tsarkake aka halice su wannan shine aqidar shi'a wato ithna ashariya ko kun bayyanta ma'ana su shi'a ithna ashariya a wajen su wannan limamun guda 12 da ita kanta na fatima radiyallahu anha dama can tirran gini tirran zane tun san da Allah ya halice su tsarkaka ku ya halice su kun fahimta to idan tun fil azal tsarkakakku Allah ya halice su me yasa annabi ya musu addu'a ya Allah ka tafiyar musu da kazanta ya Allah ka tsarkake su me yasa annabi ya musu addu'a ina fata an gane addu'ar annabi karbabbiya ce abinda Allah ya so game da su kuma Allah ya tabbatar ba mu da ja akan haka tsarkakakku ne da nassin ainihin wannan aya tsarkakakku ne da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala anna hadhihi al-irada sannan wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dalili ce akan cewa wannan iradar da Allah ya faɗa a cikin wannan aya innama yuridu kalmar irada din nan iradatun shar'iyya irada ce shar'iyya ba qadariyya ba mithl qaulillahi tabaaraka wa ta'ala irin wannan iradar ta yi daidai da irin iradar da tazo cikin fadin Allah ta'ala yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa kaga kalmar irada guda nawa yuridu Allahu liyubayyana lakum kaga irada ta farko wallahu yuridu an yatuba alaykum kaga irada ta biyu wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat kaji wata iradar yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum kaga duk Allah yayi magana yayi amfani da kalmar irada irada yuridu Allah ta'ala yace yuridu Allahu liyubayyana lakum Allah yana nufin yi muku bayani ne wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum ya kuma shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka gabace ku wa yatuba alaikum kuma Allah yana nufin ya karbu tuban ku Allah yana so yayi muku bayani Allah yana so ya karbu tuban ku wallahu alimun hakim Allah kuwa mai cikakken sani ne kuma gwani ne wallahu Allah yuridu yana so ne an yatuba alaikum ya karbu tuban ku wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati wadannan da suke bin sha'awa-sha'awe su kuma suna nufin an tamilu mailan azima ku karkace karkacewa ba ya kankanowa ba yuridu Allahu Allah yana so an yukhaffifa 'ankum ya sassauta muku wa khuliqal insanu dha'ifa an halicci mutum mai rauni ne da fata an gane kaga kalmar irada anan da tana zuwa da ma'anar irada shar'iyya ita kuma irada shar'iyya ina sake maimaitawa tana nufin almahabba soyayya da akan kazo nan sai kace yuridu Allahu Allah yana so saboda irada ce shar'iyya ba qadariyya ba ina fata an gane suratul nisa aya ta 26 zuwa ta 28 kullu hadhihi aliradat dukkan wayennan iradodin allati dhakaraha Allahu tabaraka wa ta'ala wa inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata innama kawai hiya al-iradatu shar'iyya duk ma'anasu iradatun shar'iyya wato iradodi ne wanda suke shar'iyya ba qadariyya ba fallahu yuridu Allah yana so an yukhaffifa 'anil nasi jami'a yayi rangwanta wa mutane gabaki da ya sassauta musu wa yuridu Allah yana so an yatuba 'alan nasi jami'a Allah ya karbu tuban mutane gaba daya walakin sai dai hal taba 'ala jami'in nas Allah ya karbu tuban dukkan mutane Allah ya ce yana so da yace yana so kuma ya karbu tuban kowa in san samu ne Allah yana san dai ya kai yafe wa kowa amma kowa ne ya nemi yafiyar kowa ne ya biyo hanyoyin da Allah zai karbu tuban sa kaga kenan wasu Allah ya karbu tuban su duk da ya ce yuridu Allahu an yatuba alaikum Allah shi dai abin da yake so ya yafe muku ya karbu tuban ku duka amma ba dukkan mutane bane Allah ta'ala ya karbu tuban su domin fa minan nasi daga cikin mutane mu'minun akwai mu'mini wa kafirun akwai kafiri yanzu har kafiri shi ma ya tuba Allahu alaihim shi ma sai ya shiga cikin fadin waya tuba yayi kafircin anan yayi shirka anan duniya sai kuma ya fada cikin waya tuba Allahu alaihim mafhum walam yatubi Allahu ala jami'in nas kaga wannan siyakin ayar ya nuna Allah ba dukkan mutane ya karbu tuban su ba qala ta'ala ubangiji ta'ala yace huwa allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku faminkum kafirun wa minkum mu'minun a cikin ku akwai kafiri a cikin ku kuma akwai mu'mini wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa wannan mas'alar ta kalmar irada irada din nan ita ma mallan ya warware ta an fahimce ta khamisan gaba ta biyar inna allaha tabaaraka wa ta'ala yuridu izhabar rijsi an kulli ahadin Allah ta'ala yana nufin ne ya tafiyar da kazanta daga kowa ma daga kan kowa wa an kulli mu'minin Allah yana so ne ya tafiyar da kazanta da datti daga kowane mu'mini ولذلك دن هكا ني امر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci musulmi idza arada an yusalliya idan yana so zai yi sallah an yatajannaba amakinal wasaki ya nisanci gurare masu kazanta da datti wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa thiyabaka fatahhir tufafinka ka tsarkake shi wa amara bil wudu sannan manzo Allah yayi umarni da ayi alwala wa amara bil igtisal sannan yayi umarni da ayi wanka indal janabati lokacin da mutun ya samu janaba kamar yanda yazo cikin hadisi sahihai waɗanda suke nuni ala hadhal ma'ana akan wannan ma'ana wa hiya fi kutubil fiqh in ka koma akwai irin wannan hadisan a cikin littafin fiqh abwab at-tahara musamman ababukan tsarki an gane ko da kaga me yasa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun zai salla ya nisanci gurin kazanta ya tsarkake tufafinsa duk wannan dan Allah ta'ala yuridu an yutahhirakum ko an yatuba alaikum ina fata an gane duk wannan tafiyar da kazantar da ake so Allah ta'ala yake so yayi daga kowa shi yasa annabi yazo shi ma da bayani cewa in zaka yi salla nisanci gurin kazanta idan zaka yi ibada ka tsaftace tufafinka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ayi alwala in za a yi salla sannan in janaba ta samu mutum da yayi wanka duk wannan saboda ana so a tafiyar da kazanta ne daga ainihin wato mu'minai sadisan نشدا التطهير ليس خاصا بعلي وفاطمة والحسن هو الحسن والحسين رضي الله عن الجميع غبا تشدا مالن يتي wannan kalma ta tsarkakewa at-tahiru tsarkakewa laysa khassan bi aliyin bata kebanta iya sayyidina ali ba bata tsaya iya aliyu ba wa fatimata bata tsaya iya kanna na fatima ba wal hasan wal husain bata tsaya iyakan al hasan da husain ba radiyallahu anil jami bal waqi'ul li ghairihim bal ma wannan tsarkakewa ta sauka akan wasun su aidan kama qala Allah ta'ala kama yanda Allah ta'ala yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiu alim Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam خذ من اموالهم صدقه كرب صدقه daga dukiyoyinsu to daihirhum da zaka tsarkake su wato zakihim ka kuma gyara halayensu biha da wannan sadakar da ka karba wasalli alaihim ka kuma yi musu addu'a inna salataka lalle addu'arka akan su sakanul lahum nutsuwa ce gare su wallahu samiu alim Allah mai ji ne kuma mai cikakken sani ne kaga ka duba anan ai kaga ba da ahlul bait ake ba Allah ta'ala yace khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi zakka ko sadaka daga hannunsu daga dukiyoyinsu to dahiruhum kaga ashe karbar zakka da cire zakka daga cikin dukiya tsarkake mutum wato tsarki mutum yake samu kaga Allah ta'ala da kansa yace karbi dukiyoyin zakka daga hannunsu karbi sadaka daga dukiyoyinsu to dahiruhum da zaka tsarkake su sakamakon wannan dukiya da aka karba ta sadaka daga hannunsu wato zakihim kuma ka gyara musu halaye biha da wannan suratu tauba aya ta 103 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza qumtum ila salati idan kun tashi za ku yi sallah faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum da hannayenku ila almarafiqi izuwa murafiqai wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulakum ku wanke kafafuwanku ila alka'bayn izuwa idan sawu wa in kuntum junuban idan kuna da janaba kun kasance kun janaba ta same ku fatahharu ku tsarkaka wa in kuntum marda idan ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuna halin tafiya aw jaa ahadun minkum min alghaidi ko ɗaya daga cikin ku ya dawo daga wajen bayan gari aula mastumun nisa ko kuka sadu da mata falam tajidu ma'a ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba to ku yi taimama a doran ƙasa famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku wa aydikum minhu da kuma hannayenku minhu daga wannan ƙasar da kuka taba ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj Allah ba yana so ya sanya kunci a kanku ba Allah ba yana so ya sanya kunci a kanku bane walakin sai dai yuridu Allah yana so an gane ko walakin a yuridu Allah yana so li yutahhirakum ya tsarkake ku ne waliyutimma ni'matahu alaikum kuma ya cika ni'imarsa akan ku la'allakum tashkuruna dan ku zamto masu godiya kaga duk alwala ashe da ake yi duk dan Allah ya tsarkake ka kake yin alwala ashe in janaba ta same ka kaje kai wanka duk dan Allah ya tsarkake ka ne ashe idan babu ruwa kai ce ba ma duk dan Allah ya tsarkake ka ne ba dan a kuntata maka ba ashe kaga ba iya ahlul baiti Allah ta'ala yake so ya tsarkake ba so yake tsarkake kowa da kowa so yake tsarkake mu'minai gabaki daya shi yasa aka ce in kun tashi za ku yi sallah ku wanke kaza ku wanke kaza ku wanke kaza alwala kenan in janaba ta kama ku ku yi tsarki ta hanyar wanka idan ba ku samu ruwa ba ku taba kasa ku shafi guri kaza ku shafi guri kaza a matsayin taimama Allah ba matsa muku yake so ba Allah yana son ne ya tsarkake ku kaga ashe Allah ta'ala yana son ya tsarkake bayin sa mu'minai suratul maida aya ta 6 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa id yughashshikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytani wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam Allah ta'ala yace id yughashshikumun nu'asa amanatan kutuna lokacin da ainihin wato bacci ya kwashe ku an-nu'as bacci kenan kutuna lokacin da bacci ya kwashe ku amanatan sabida aminci da Allah ya baku an gane ko sabida Allah ta'ala yana mai amintar da ku Allah yana mai amintar da ku wa yunazzilu alaikum minas sama sana Allah ta'ala yana mai saukar muku ruwa daga sama me yasa Allah ta'ala yake saukar muku da ruwa daga sama li yutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da shi wa yuzhiba ankum rijza shaytan ya tafiyar muku ya wanke muku waswasin shaytan wal yarbita ala qulubikum dan Allah ya karfafa muku zukatanku wa yuthabbita bihil aqdam ya kuma tabbatar da digadiganku da shi kaga nan ma Allah ta'ala ya ainihin wato saukar da ruwa daga sama dan ya tsarkake bayinsa dan ya tafiyar musu da waswasin shaytan ya karfafa zukatansu ya kuma tabbatar da digadigansu ashe kaga magana tsarkakewa Allah yana nufin ya tsarkake bayinsa mu'minai ne wanda ahlul baiti suna cikin kunshin wa'anda Allah ta'ala yake so ya tsarkake kuma ya tsarkake su ina fata an gane aya suratul anfal aya ta 11 wa haula'i wa'annan fa wanda Allah ta'ala yake cewa id yughashshikumun nu'asa kutuna lokacin da gangadi ko bacci ya kwashe ku da su ake magana ana magana ne fa a yakin badar as-sahaula'i wadannan da aka ce bacci ya kwashe su as-salasu mi'atin su 300 ne wa bid'ata 10 da 10 kadan su 300 ne da 10 wani abu yakununa idan ala madhhabi haula'i wa qiyasi ma'sumina kenan in an tafi akan mazhabar wadancan mutane da irin qiyasun su to wadannan mutun 313 su ma sun zama ma'sumai in dai in Allah ya tsarkake ka zama ma'sumi ashe ma'sumai suna da yawa ba iya ahlul baiti bane ma'sumai kun fahimci duk wannan siyakin da yake kawowa tunda sun ce ai Allah ta'ala ce innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlul baiti ya nuna ahlul baitin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake su to in ku har Allah ya tsarkake su a fadar su shi'a to sun zama me kenan ma'sumai to yanzu ga sahabban annabi su 313 da suka je badar Allah madaukakin sarki su ma yace ya tafiyar musu da waswasin shaytan ya karfafa zukatansu ya tabbatar da digadigansu ba su gudu ba to yanzu da Allah ta'ala yace li yutahhirakum bihi kenan in an tafi akan mazhabar shi'a da kuma irin ma'aunin awo na shi'a cewa in Allah ya tsarkake ka ka zama ma'sumi kenan waɗannan sahabbai 310 wani abu su ma sun zama me na'am sun zama ma'sumai kun fahimci abin da malai yake nufi sun zama me ma'asumai لأن الله تبارك وتعالى قال سبيل الله تبارك وتعالى ليطهركم به ويذهب عنكم الرجس دن الله يتركككم به da saukar wannan ruwan sama wa yuzhiba ankum rijza shaytan ya kuma tafiyar muku da waswasin shaytan kenan su ma waɗannan sahabbai ƴan Badar sun zama masumai a kiyasin Shi'a tunda da irin wannan suka kafa hujja cewa ahlul baiti Aliyu da Fatima da Al-Hasan da Hussein da limaman su 12 ba sa kuskure ba sa masumai ne me hujjar sabi da wancan Allah ya ce ya tsarkake su to ashe duk wanda Allah ya tsarkake ya zama masumi to in haka ne kenan wayannan ƴan badar su 310 wani abu su ma sun zama masumai mafhum sabian mala yace gaba ta bakwai izhabur rijsi la yadullu ala annahumul khulafa'u ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiyar da kazanta da Allah ta'ala yayi game da ahlul baiti baya nuni akan cewa su ne khalifofi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake nuna haka dan Allah ya ce ya tafiyar musu da datti da kazanta to wannan tafiyar musu da datti da kazanta kuma baya nuna cewa su ne khalifofi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal nahnu nuqinu anna Allah azhaba an aliyyin rijsa bal mu ahlus sunna nuqinu mun yadda mun sakankance cewa lalle koko kwanto ba mai Allah ya tafiyar da kazanta daga sayyidina Ali walizalika dan haka ne ma sara maulal mu'minina sayyidina Ali ya zamanto masoyin mu'minai wa kadhalika al-Hasan wal Husain haka ma al-Hasan haka ma al-Husain ba ma kokwantan Allah ya wanke su ya tafiyar musu da kazanta wa Fatimatu da kuma mahaifiyarsu na Fatima ba ma kokwantan Allah ya tafiyar musu da kazanta wa kadhalika zawjatu annabi sallallahu alaihi wasallam haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma Allah ya tafiyar musu da kazanta walidhalika sammahunna ummahatil mu'minina dan ma Allah ya tsarkake matan manzon Allah ne yasa ya ambace su da iyayen mu'minai indai kai mu'mini ne nana Aisha uwarka ce ina fata an gane yawwa zawjatun nabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi sallallahu alaihi wasallam walidhalika sammahunna ummahatil mu'minina dan haka Allah ta'ala ya kirawo su da uwayen mu'minai ne annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi min al mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura Allah ta'ala yace annabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minina min anfusihim shine mafi cancantar mu'minai fiye da kawunansu wa azwajuhu matan manzon Allah ummahatuhum iyayen mu'minai ne wa ulul arhami dangi makusanta ba'dhum sashin su aula bi ba'din su wato sashin su mafi kusanci ne wato bi ba'din da sashi dangi wani yafi wani kusa da wani fi kitabillahi a cikin littafin Allah minal mu'minina daga mu'minai wal muhajirina da kuma ainihin wato masu hijira illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa Allah ta'ala ce illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai idan za ku yi wani abin kirki zuwa ga masoyanku ko majikuntanku kana zalika fil kitabi mastura hakan ya kasance rubutacce ne a cikin lauhil mahfuz a lauhil mahfuz Allah ta'ala ya rubuta cewa annabi shine mafi cancantar mu'mini fiye da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fika cancantar kanka sannan yana rubuta a lauhil mahfuz na Aisha na Hafsa Ummu Salama da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'minai ne suratul ahzab aya ta 6 wa kadhalika ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam haka ma sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna allaha azhaba anhumur rijsa jami'a su ma fa Allah ta'ala ya tafiyar musu da kazanta gabaki daya bi dalilil ayatin lati dhakarnaha da dalilin ayoyin da muka ambata salifan ba da dadewa ba unzur tafsilar rad ala hadhihi shubha ka koma kaga karin bayani game da wato yin raddi akan wannan shubhar da shi'a suke kawowa fi mukhtasarit tuhfatil ithna ashariya a cikin wani littafi mai suna mukhtasar at-tuhfatil ithna ashariya a shafi na 149 fasaru mawaliyal muslimina da haka sauran sahabbai su ma sun zamanto ababan kaunar muminai ko musulmai thumma inna dhahabar rijisa la yadullu ala al-isma sannan malam ya sake dawo da maganar tafiyar da kazanta fa baya nufin mutun ya zama masumi wala yadullu ala al-imamati min babi aula sannan rashin nuni akan jagoranci ko zamali wato shugaba wannan kuma min babi aula shi yafi dacewa ma ma'ana kalmar an tafiyar da kazanta daga ahlul baiti baya nuna cewa ahlul baiti sun zama masumai kasancewar an tafiyar da kazanta daga ahlul baiti baya nuna cewa ahlul baiti su suka fi cancanta zama khalifofi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mafhum wa amma ayatul mubahala to ya gama da mas'alar ka san mas'ala guda biyu ya kawo hadithul kisa sai ce wal mubahala a wannan gaba in kun tuna al mabhathu thani sai ce hadithul kisa sai ce wa ayatul mubahala to yanzu hadithul kisa ne wajen tun satin da ya wuce yayi kokarin fito mana da shi ya fayyace shi to yanzu kuma sai ayatul mubahala wato ayar mubahala wahiya qauluhu ta'ala wace aya ce ake kira ayatul mubahala ayatul mubahala shine fadin Allah ta'ala faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آية الله تعالى فمن حاجك فيه دوان دي جا إن جا دكي فيه غمد النبي إيسا من بعد ما جاءك باين أبن دي يزومك من العلم نعلم فقل kace da shi ta'ala ku zo nadu abuna ana mu kirawo ƴaƴanmu wa abuna akum mu kira ƴaƴanku wa nisa'ana mu kira matanmu wa nisa'akum mu kira matanku wa anfusana da kawunanmu wa anfusakum da ku kanku thumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin thumma nabtahil sannan mu kaskantar da kai da addu'a shine thumma nabtahil sannan mu kwantar da kai mu kaskantar da kai da yin addu'a fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin mu roki tsinuwar Allah ta tabbata akan makaryata mu roki tsinuwar Allah ta tabbata akan makaryata shine mubahala a ce Allah ya tsine wa makaryaci wannan shine mubahala ma'ana mubahala ta halatta akwai dalilan da suka malamai sun faɗi dalilai da dama da suka ainihin wato suka sa aka saukar dalilin saukar wannan aya wasu sun ce akwai wani da ake kiransa al-aqib da kuma as-sayyidu wayannan duk ƴan Najran ne ƴan kabilar Najran to su ne suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin dama ƴan Najran kiristoci ne masu da'awar annabi Isa dan Allah ne ko kuma shi kansa Allah ne to shi ne suka zo domin tattaunawa da annabi akan cewa a zo a yi mubahala a yi tsineneniya tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah ya tsine wa makaryaci in su in annabi sallallahu alaihi wasallam to sun zo da wannan niyyar sai ɗaya ya ce wa ɗaya idan fa yafi mu gaskiya to wallahi da mu da iyalanmu duk sai mun lalace ba za mu yi albarka ba to sai suka janye wannan mubahala suka zo suka yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ayar mubahala tana magana ne akan masu da'awar annabi Isa Allah ne ko kuma annabi Isa dan Allah ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan bakansa akan annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane ya gabatar da dalilai da hujjoji akan haka to sai Allah ta'ala ya ce ka kirawo duk wanda bai yadda ba ka gamsar da shi da hujja ka gamsar da shi da dalili amma ya kafe akan annabi Isa dan Allah ne ko kuma shi kansa annabi Isa Allah ne to ka ce ya fito da shi da iyalansa ku yi mubahala su sun san me mubahala take ne ina fata an gane shi yasa malamai suka ce a karkashin wannan aya yana nuna halaccin yin mubahala amma da sharuɗa sharadin kai wanda kake cewa a zo ayi mubahala ya zamto kana da yaqini akan abin da kake so ayi mubahalar kada ya zamto kai ma kana dan kokonta da dan shakku a'a kana da yaqini akan wannan abin da kake cewa a zo ayi mubahala ka yarda cewa wannan abin ba daidai bane ko kuma ka yarda wannan abin daidai ne wanda yace kuma ba haka bane ya fito ku yi mubahala kana da yaqini akan haka na biyu kuma abunda za a yi mubahalan ya zamto gagarumi ne kuma mai muhimmanci kar kawai da an danyi musu mu zo mu yi mubahala a'a ba komai ake yi wa mubahala ba ya zamto abinda za a yi wa mubahala ya zamto muhimmin abu ne kuma yana da girma sannan dalili na wato sharadi na uku suka ce ya zamto kuma ka isar da hujjoji gamsassu ga abokin tattaunawarka kar ka zamto ka gaza masa hujja ka gamsar da shi da dalili da hujja yace bai yadda ba to yanzu an samu waɗannan sharuɗan guda uku sun cika zaka ce masa to ya fito ku yi mubahala mafhum fahiya tadullu ala fadlihim wannan aya ta mubahala tana nuni akan falalar ahlul baiti wa makanatihim da matsayin su walaysa laha ta'alluqun bil imama amma gaskiyar al'amari wannan aya ba ta da alaka bil imamati da shugabanci min qaribin wala min ba'idin ta kusa ko ta nesa gabaɗaya ayar ta mubahala babu dan suna yin hujja da ita to babu wani guri wata gaba da ta nuna cewa ana magana akan imama shugabanci a cikin wannan aya ta mubahala ina fata an gane da haka ayar mubahala ba ta magana akan ainihin imama to yanzu an karkare wannan mun ji hadithul kisa da kuma ayatul mubahala wannan shi ma karatun ya fita ko al-mabhathu thalis mallan yace sai kuma mabhathi na uku ayatul wilaya sai kuma ayar da ta yi maganar wilaya akwai ayoyi daban-daban da dama cikin alqur'ani da suka yi maganar wilaya wa hiya qaulullahi tabaaraka wa ta'ala shine fadin Allah tabaaraka wa ta'ala innama kadai waliyukumullahu masoyinku majibuncin al'amarinku shine Allah wa rasuluhu da manzansa wallazina amanu da masu imani allazina yuqimussalata allazina yuqimuna ssalata wadanda suke tsayi da sallah wayu'tuna zakata suke bada zakka wahum raki'una kuma suna risnawa zakaru fi tafsir hadhihi al-aya hadithan an ali su shi'a game da tafsirin wannan aya innama waliyukum Allahu har zuwa karshenta to wannan ayar wajen fassarar ta sun wato sun ambaci wani hadisi da suka jingina shi zuwa ga sayyidina Ali radiyallahu an wai sayyidina Ali annahu kana raki'an fi salati wai sayyidina Ali wata rana yayi ruku'u a cikin sallah faja'a faqirun sai ga wani almajiri wani matalauci mabukaci yazo yas'alu sadaqata yana roƙon a bashi sadaka wa qila yas'alu zakata wani kaulin kuma suka ce wai yazo yana roƙon a bashi zakka famadda aliyun yadahu wai sai sayyidina ali ya mika masa hannunsa wa fiha khatamun a hannun sayyidina alin akwai zobe fa akhadha alfaqirul khatama sai wannan fakirin sai ya cire zoben hannun sayyidina ali min yada aliyin radiyallahu anhu daga hannun sayyidina ali radiyallahu anhu hakan da ya faru fa anzalallahu tabaaraka wa ta'ala al-ayata wai shine dalilin da yasa Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya innama kawai waliyukumullahu masoyinku shine Allah wa rasuluhu da manzansa wallazina amanu da wadanda suka yi imani allazina yuqimuna ssalata wadanda suke tsayi da sallah wayu'tuna zakata suke bayar da zakka wa hum alhalin suraki'una suna masu ruku'u waye ya bada zakka yana ruku'u suka ce sayyidina Ali kenan na fata an gane qalu suka ce wa ma a'ta zakata babu wanda ya taba bada zakka wa huwa raki'un yana ruku'u illa aliyum sai sayyidina ali fasara huwa alwaliya da haka da Allah ya ce inna ma waliyu to kalmar waliyu dama ka san suna fassara ta da shugabanci ai kawai shugabanku to kaga wannan sai ya nuna cewa fasara huwa alwaliya ya zama sayyidina ali shine alwaliya to in shine alwaliya a cikin wannan aya fa huwa alkhalifatu shine khalifa kawai an bayyana war raddu mallan yace akwai raddi akwai mai da martani min wujuhin ta fuskoki da dama game da wannan awwalan na farko hadhihi alqissatu wannan kissar ta cewa wani matalauci yazo yana neman sadaka ko zakka sayyidina ali ya mika mar hannu ya zara ya cire zobe a matsayin sadaka cewa sayyidina ali ake magana laysa laha sanadun sahihun wannan kissar ba ta da isnadi ingantacce walam yathbut an aliyin bal ma bi tabbata ba daga sayyidina ali radiyallahu anhu annahu tasaddaqa bil khatam ba a taba samu ba babu wata ruwaya da ta nuna sayyidina ali ya taba bayar da sadakar zobe wa huwa raki'un yana ruku'u wa huwa ganiyun amma dahihi bima lam yathbut sayyidina ali Allah ya kiyaye a yabe shi da abin da bai tabbata ba sayyidina ali ya wadata ai wanda yake da falala irin sayyidina ali baya bukatar sai an yi kwashe-kwashe da raba-raba da debo hayaniya a jingina masa dan a daukaka matsayinsa ko darajarsa shine mallan yake cewa wa huwa sayyidina ali din nan fa ba karamin mutum bane fa ganiyun ya wadatu amma dahihi daga barun wani yazo ya yabe shi bi malam yathbut da wani labari ko wata kissa ƙarya da bata tabbata ba wa yakafihi ma madahahu Allahu azza wa jalla bihi yau shi yaban da Allah ta'ala ya masa ma ya ishe shi wa ma madahahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam yaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina Ali ya ishe shi wallahu tabaraka wa ta'ala ya kula domin Allah mai girma da daukaka yana cewa qad aflaha almu'minuna tabbas mu'minai sun rabauta alladhina hum fi salati mukhashi'una sune wa'anda suke kaskantar da kai a cikin sallar su yanzu kenan yana cikin khushu'i a sallah kace yanzu ko kai aka ce kana sallah ka mika hannu wani ya cire wani abu hannunka ka da ka cigaba da sallah akwai khushu'i a cikin sallah na'am to shi sa garin yabo kuma sai a kushe ma wanda ake so a yaba yanzu kace sayyidina Ali yana sallah shi fakirin ba zai iya jira sayyidina Ali ya idar da sallah ya bashi sadaka ba wai yana sallah kawai sai ya mika hannu ya zare zoban yana hannunsa kuma ya dawo ya cigaba da sallar sa haka kuma gashi Allah ya ce qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salati mukhashi'una sune wa'anda suke da khushu'i a cikin sallar su wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya qul kuma ga manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa inna fi salati la shugulan ita fa sallah akwai nata shagulgulan yanzu cira zobe yana cikin shagulgulan sallah na'am inna fi salati la shugulan da ka shiga cikin sallah to ba a buƙatar komai ita ma tana da wasu abubuwa na shagulgula da ake so ka shagaltu da su a cikin ta ka koma cikin sahihul bukhari kitabul amal fi salati littafin aiki a sallah babu ma yunha anil kalam babun da yazo na abinda aka hana na yin magana hadisi mai ibbi raqam wato raqam na 1199 haka imam muslim cikin kitabul masajid babu tahrimul kalam fi salati raqam na 538 fa kaifa narda li ali radiyallahu anhu tayaya zamu yadda game da sayyidina ali radiyallahu anhu a jingina masa irin wannan tawaya wa huwa min ru'usil khashi'in bayan yana cikin jagororin masu khushu'i a sallah wa immatin yana cikin limaman masu khushu'i a sallah an ya tasaddaka ya zamu yadda a ce wai ya bada sadaka wa huwa yusalli yana sallah amma kana yastati wa an yantazira hatta ya qadiya salatahu thumma yatasaddaq yanzu ana so a ce kenan sayyidina Ali ba zai iya jira har ya idar da sallah sannan ya bada sadaka ba bi dabi kana yastati uzalika a dabi'ance zai iya yin haka an bayyana ko wal aula annal insana yakhsha fi salati qadara ma yastati wal aula abinda yafi annal insana shi mutun yakhsha fi salati yana yin khushu'i a cikin sallar sa qadara ma yastati gurgurdan yanda zai iya wa yu'akhiru mithla hadhihi al-umur zai iya jinkirtar da irin waɗannan al'amuran ila ma ba'da salati har sai ya bayan ya idar da sallah. Kamar irin wannan ba da sadaka, ai zai iya bari sai ya idar da sallah, ina mai sadaka, mai neman sadaka, ko ina almajirin nan, sai ya dauki sadakar ya bashi. Lokaci yayi? To an ce lokaci yayi, sai mu tashi saniyar din insha Allah. Abinda mu karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.